Flutists. divining device known as Sun Tzu.
Domin kayan nan na kayan gado ne. Yawwa. Ba kuma na cin algus bane.
To sai ka tambaye shi idan zai kyau zan ba shi sarkin wandi akwai yadda su bada yin safin in gap din.
To wai ke ma'ar su bar su ta ma kuto tibi ne lokre ya kun. To ya ce wato shi irin abin da ya gaya maka shi ne sai faɗa wannan nama ne na shafi
to yana da kyau ko baya da kyau idan zan yi haka
wato kamar wannan na shafin yana da kyau
yana da kyau to idan na ba shi sarkin wanda ya kuya daya amma ba zan ba shi sarkin gwapa kuya daya baya da kyau ko zai fushi shi sarkin gwap
wato wai lokre hun kan sa garin gon su bi sun gamnan nan to za ka ba su akuya wai saboda mene
saboda mene ne saboda safi
to wai nan saboda safi to babu ko to shi kenan
Traditional verses by Mike Wari.
No Fadwara Jalango Garu, 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 no Fadwara Tin Kitringa Trin, Trin Kitringa Trin, Trin Kitringa Trin, Trin Kitringa Trin. Doa do yani, yani do, yani doa do yani, yani do, yani do, do yani, yani do. Yani do a do yani, yani do, yani do a do yani, yani do, yani do a do yani, yani do, yani do do yani, yani, yani do do yani, yani do, yani do a do yani, yani do, yani do do yani. Trin, trin ga trin, trin, trin ga trin, trin, trin ga trin.
Jung Kai. Thank you. Of Noor. Dodo.
Yemelu baguma baga be obam barga dilo obam e barba sema obam e malu go obam telo obam ya la rezu ra obam anda se yero obam umam zer obam mampene obam yembe obam.
Translation of Dodo voice into English. Well, I'm telling you today. Between you and Serkin Safi. There is only friendship, and you have one intelligence. He it is who brought you here today. You want to hear the voice of Dodo today. Well, they will tell you, they will hide nothing from you. Well, today our hearts are white. Well, today you are here. Your intelligence is one. He is happy you are here. The song sung in the voice of the female dodo, welcoming the women who bring the food close to the cave where boys are being initiated. Sacrifice of goats at the initiation site, together with speeches by the different cult leaders. Notice the sermonizing intonation of their voices.
Oh, I don't go kill the way to Padini. Capitan is a late by a morning car Gwendy. Ergon Ogon. The Tatak. A certain color. Two Adam B. Two We Adam B. Gamulari Adam B. Quog Adam Gulum. So Ogon. So my dear uncle, my well nisharum. Meruama. Loko mako ngarafa
to ko zodi baswari chiya galadi makada churo makada magaji loksari boz zodi kap merga go merga bagon bu baswari mabi baswari sada fi a to orom goni ba ma bani bi baswari bani bi tuna gajidi aga bas son tana voir chamber tiga lafiya zodi ma dorni hankali mandegni yangma su meer ko fadi ko garada meer mal wala je gari sun garni amma sai yanga sun meer ko min ko gor jodi donor ni hankali aga yango